Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Talata 10 ga watan Oktoban shekara ta 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yau ce ranar kula da lafiyar kwakwalwa ta duniya, inda za mu kawo muku rahotanni kan yanayi a kasashen Ghana, Najeriya da kuma Niger. Gwamnatin jihar Niger da ke arewacin Najeriya ta ba da umarnin dakatar da haƙar ma'adinai a duk faɗin jihar har sai ta kammala wani aikin tantancewa. Muna ɗauke da rahoto na musamman akan wannan. Muna kuma nan tafi da labaran wasanni, to amma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna.
Jama'a barkanmu da dare ga labaran duniyar mai karantawa Hawwa Sharif. A yau Talata, Isra'ila ta ce sojojinta sun kai hari cikin dare kan ɗaruruwan wurare a zirin Gaza, sau'i bayan da Prime Minister ƙasar Benjamin Netanyahu ya ce yanzu dakarun ƙasar suka sa ƙafa a gwabzawar da suke yi da mayakan Hamas. Mai magana da yawan sojin Richard Kech ya ce an gano gawawwakin mayakan Hamas 1,500 a yankin Isra'ila bayan kutsen da suka yi a ranar Asabar, sannan kuma babu wani mayakin Hamas da ya tsallaka cikin Isra'ila tun a ranar Litinin. Wuraren da aka auna a wani farmaki na baya-bayan nan ta sama sun hada da yankin Rimal da ke birnin Gaza, inda gidajen ma'aikatan Hamas da dama suke, da gine-ginen gwamnati. A yammacin jiya Litinin, shugaba Netanyahu ya ce za mu yi wa mayakan Hamas kullun da ba za su iya kwanciya ba har ɗiyan-ɗiyansu. A yayin da rikici tsakanin Isra'ila da Hamas ya haifar da shakku kan abin da zai kasance na kokarin da Isra'ila ke yi na kulla dangantaka da Saudi Arabia da sauran kasashen musulmi na duniya, masu tsokaci na ganin tashin hankalin zai yi tasiri matuƙa wajen tsuke bakin muhawarar da ake a bainar jama'a a Pakistan game da ko za a amince da kasancewar Isra'ila a matsayin ƙasa. Pakistan dai bata da wata hulɗar wato diplomasiya da Isra'ila, kuma bata amince da Isra'ila zama ƙasa mai iko ba har sai an kafa ƙasar Palestino, wani sharadi da ƙasashen musulmi da dama a duniya suka tsaya akan shi. Fasfo ɗin Pakistan baya iya shiga yankin Yahudawa saboda fasfon yana aiki ne a dukkan ƙasashen duniya amma banda Isra'ila. A yau Talata ne shugaban ƙasar Liberia George Weah ya bayyana sake neman tsayawa takarar shugabancin ƙasar da fatar ƙoƙarin shi na gina hanyoyi da gina asibitoci da samar da wutar lantarki a ƙarin wurare zai samar mashi da ƙarin ƙuri'u duk da halin tsanani na tattalin arziki da ƙasar ke ciki. Shugaba George yana fuskantar ƙalubale na ayarin 'yan takara har 19 da babban abokin adawar shi a zaben da ya gabata na shekara ta 2017 Joseph Boakai ke jagoranta, wanda ya kasance mataimakin shugaban ƙasa ƙarƙashin Ellen Johnson Sirleaf, zaɓaɓɓiyar shugabar ƙasa mace ta farko a Afirka. Boakai yana yakin neman zaɓen shi da alƙawarin cewa zai ceto ƙasar ta Liberia daga abin da ya kira taɓarɓarewar mulkin waya, inda ya kira takarar shi da ta mataimakin shi ceto na ɗaya da ceto na biyu, inda ya zargi waya da gazawa wajen cika mahimman alƙawuran da ya ɗauka a yin yaƙin neman zaɓen shi na cewa zai yi maganin cin hanci da rashawa da tabbatar da yin adalci ga waɗanda yaƙin ba sa sa ƙasar ya shafa a yaƙin da ya laƙume rayukan mutane da aka ƙesa yawansu ya kai 250,000 a tsakanin shekara ta 1988 da ta 2003. A yau Talata ne babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ya kada ƙuri'a kan ko za a bar Rasha ta sake shiga cikin kwamitin kare haƙƙin bil'adama na majalisar kusan shekaru biyu tun bayan da majalisar ta yi waje da Moscow daga kwamitin sakamakon mamayar da ta yi wa Ukraine. Kwamitin mai mazauni a Geneva na da ƙasashe 47, inda kowace ƙasa kan fito daga yankunan ɓangarori biyar. Rasha ɗaya ce daga cikin ƙasashe da dama da ke neman sake wa'adin shekaru uku a kwamitin na kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke takara da ƙasashen Albaniya da Bulgaria na kujeru biyu da aka ware ma yankin gabashin Turai. Ana sauraron labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wata kotu a Kenya ta dakatar da wani tsarin gwamnati na wato na kankanin lokaci a ranar Asabar da ya shirya aikiwa da 'yan sanda zuwa kasar Haiti a wani aikin Majalisar Dinkin Duniya da ke nufin maido da kwanciyar hankali a kasar ta yankin Caribbean da ayyukan kungiyoyin 'yan tada zaune tsaye ta yi waka tutu. A makon jiya ne kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya amince Kenya ta jagoranci dakarun wazar da zaman lafiya daga kasashe daban-daban domin agazawa kasar inda Nairobi ta yi alƙawarin samar da 'yan sanda har 1,000. To sai dai a jiya Litinin wata kota a Nairobi ta bayar da wani dan kware-kwaren hukuncin dakatarwa da wani dan jam'iyyar adawa ya kuro a court ya shigar gabanta wanda ya yi kokarin cewa aikewa da 'yan sandan wato wanda ya yi korafin cewa aikewa da 'yan sandan ya saba wa tsarin mulki tunda babu wata doka da ta bada hurumin yin hakan. A court wanda lauya ne kuma ya taimaka wajen sake tsara kundin tsarin mulkin kasar na shekara ta 2010 ya tuhumi Kenya da tura 'yan sandan ta zuwa kasar waje a daidai lokacin da ta gaza shawo kan matsalar tsaro da ta sha karfin kasar.
Na gaida Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu. Ranar 10 ga watan Oktoba kowace shekara rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe a matsayin ranar kula da lafiyar kwakwalwa ta duniya. Rana ce ne da aka ware domin nazari tare da ɗaukar matakan shawo kan matsalolin taɓin hankali da suka zama ruwan dare musamman a ƙasashe masu tasowa. Bari mu faro takun daga Ghana inda wakilinmu Idris Abdullah Bako ya aika mana da rahoton.
1 in 8 people live with a mental health condition. Yet around the world, far too many people cannot access quality mental health care.
Shugaban hukumar lafiya ta duniya Dr. Tedros Ghebreyesus kenan yace mutum ɗaya cikin takwas na rayuwa tare da larurar lafiyar kwakwalwa. Amma duk da haka a duniya yawancin mutane ba su samu ingantacciyar kulawar lafiyar kwakwalwa. Muna kira ga dukkan ƙasashe da su zuba hannun jari a fannin kiwon lafiyar kwakwalwa domin babu lafiya ba ta da lafiyar kwakwalwa ba. Ranar lafiyar kwakwalwa ta duniya 2023 wanda aka yi wa taken lafiyar kwakwalwa haƙƙin al'ummar duniya ce dama ce ga duk masu ruwa da tsaki da ke aiki akan lafiyar kwakwalwa da su yi magana game da aikinsu da abin da ya kamata a yi don tabbatar da ingantacciyar lafiyar kwakwalwa ga mutane a duniya. Dr. Salisu Ango, likitan kwakwalwa a asibitin koyarwa na Kwalebu da ke nan Accra, ya yi ƙarin bayani game da bikin ranar na bana.
Batun World Mental Health Day, batun taɓin hankali, wato yanci ne na dukkanin ɗan adam duka matuƙar ka zama mutum. To farko kana da abin da muke cewa basic human right, yasa ainihin yancin da wanda ke da hankali yake da shi, haka wannan yanci ne yake kan wanda ake tsammani yana da ciwo taɓuwar hankali. Kan haka wannan shekara World Health Organization ta kawo wannan team da cewa wanda yake yana da taɓuwar hankali shi ma yana da wannan human rights nan da wanda yake ana tsammanin yana da cikakken hankali yake da shi.
Dr. Nasiba Tayar, malamar ilimin kwakwalwa ce a Jami'ar Islamiyya a Ghana, ta yi tsokaci.
Daga muna a Ghana muna farma yanda za a yi mu jawo hankulan mutane kowa ya san kaman ciwon da ya shafi kwakwalwa yana nan dai kaman ciwon da ya shafi kowane gangan jiki, domin kai ke rike da kwakwalwa kuma kai da sauran gangan jikin duka abu daya ne. Kiyaye mutane da ke da ciwon kwakwalwa a taimake su kuma a bar kyamansu.
Ƙididdigar hukumar lafiya ta duniya na cewa kimanin mutane miliyan 2.3 ne ke fama da lalurar lafiyar kwakwalwa a Ghana, tare da samun gibin jinyar masu fama da lalurar da kashi 98 cikin 100. Kasar na fama da karancin magunguna da ƙwararru masu kula da lafiyar kwakwalwa musamman masu taɓin hankali, inda kowane likita kasa da ɗaya ke kula da masu jinya 100,000. Haka ko masana ilimin halayyar dan adam kasa da ɗaya ke kula da masu jinya 100,000. Wannan karancin ya sa mutane da ke fama da larurar suke jan ƙafa wajen neman taimako akan lokaci don damuwar lafiyar kwakwalwarsu. Dr. Salisu Ango ya ce ko da yake hukumar lafiyar Ghana na kokari, amma har yanzu da saura
kasanmu na Ghana nan ba mu cewa dai gwamnati baya kokari, amma kulawar da ake bukata na waɗanda yake suna da taɓin hankali ba a samu shi yanda ake so. Wannan kuma lamarin wato tun fil azal ne wato gwamnati wanda yake an yi su musamman ma na Afrika da Ghana ba a samun kulawa sosai yanda ya kamata.
Dr. Ango ya kara da cewa ciwon kwakwalwa da yafi zuwa gare su shine larurar damuwa ko depression a turance, kuma kyama daga sauran al'umma da masu fama da larurar ke fuskanta na kara ta'azzara matsalar lafiyar kwakwalwa a kasar. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullahi Bako. To a Najeriya kuma wakilin mu Haruna Dauda Biyu ya bayyana mana yadda yanayin yake a can.
Matasa da dama dai su suka fi fama da wannan matsala, alama da wasu mata daga cikin su. Wannan matsala na shaye-shaye na ɗaya daga cikin abin da ke haddasa tabon hankalin. Wani za ka ga wannan matashi na shan wani abu don ya rage masa damuwa, da haka har ya zarce da shaye-shayen, kuma hakan na iya zama masa illa. Professor Ibrahim Wakawa shine shugaban asibitin masu tabon hankali da ke jihar Borno, mun asibiti guda ɗaya tal da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya da kuma gwamnatin tarayyar da samar.
Kullun shawara da ke bayarwa shine a al'adance ba al'ada da ta ba wa amfani ko ta'ammuli da miyagun kwayoyi kwarin gwiwa, sannan kuma addinance ba addini ko irin namu ta gargajiya da tace ayi amfani da ko ayi ta'ammuli da miyagun kwayoyi.
Ba za mu san adadin mutanen da suke fama da wannan matsaloli a kaman jihohi da musamman da suka shafi shirar maso gabacin Najeriya da maso ran kasashen.
Bisa bincike da aka gudanar a shekara 2018 kungiyar Statistics ta Najeriya ta bada adadin mutane kashi 14.4% cikin al'ummar Najeriya suke ta'ammuli da miyagun kwayoyi. A jihar jihohi kuma na arewa maso gabas jihar jihohi shida kusan kashi 10.3%, wanda jihar Gombe take da kashi 12.6%, sune ake amfani sune cikin al'umma suke amfani da wannan suke ta'ammuli da miyagun kwayoyi. Jihar mu ta Borno muna da wajen kashi 10.3%, akalla a cikin kowane mutum 6 ko 7 a Najeriya ɗaya yana amfani da miyagun kwayoyi. Wannan abu ne mai razanarwa, da kuma an ba a dakile shi ba gaskiya yana da mummunan zai ja mana mummuna al'amari a wannan bangaren.
Kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Muhammad Yusuf Lawan ya ce sun kama irin waɗannan matasa 'yan shaye-shaye fiye da 300,000 wanne za ka suna hannunsu, maza gurfanar da su a gaban kuriya nan ba da jimawa ba.
A cikin yunkurin da gwamnati ke yi ta tabbatar da cewa an samu walwala da tabbataccen zaman lafiya a cikin birnin Maiduguri da kewaye, yara ɓata gari masu shaye-shaye wanda ake kira da sunan maliyan mun kama su sun kai wajen su 339.
A yau da 10 ga watan Oktoba a je gudanar da irin waɗannan bukukuwa a duk faɗin duniya na sanin mahimmancin masu fama da tabin hankalin. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To sai kuma a jamhuriyar Niger, inda wakilinmu Hamid Mahmud ya aika mana da wannan rahoton.
A Niger mafi yawan masu fama da wannan larurar matasa ne sakamakon shaye-shaye miyagun kwayoyi. Idris Abawa, kwararren likitan kwakwalwa a babbar asibitin jihar Agadez.
Tabin kwakwalwa ya kasu kashi 2. Akwai wasu zaka gani suna da matsalar kwakwalwa, ba su wani shaye-shaye, ba su wani komi, kawai Allah dai ne ya kawo musu wannan rashin lafiya. Akwai waɗanda zaka gani suna samun matsalar kwakwalwa a game da shaye-shayen wannan miyagun kwayoyi. In mutum yana da matsalar kwakwalwa, ya kamata al'umma ta gane cewa rashin lafiyar nashi ba ya siye shi bane, ta gane cewa duk abubuwan da yake yi cikin rashin lafiya ne. Bai kamata ba ana nuna musu wariya haka, ana nuna musu kamar su ba ɗaya ba suke da mutane. Wannan abun yana ƙara su koma, in wanda yake shaye-shaye ne zai sa ya ƙara koma cikin wannan abubuwan na shaye-shaye.
Duba da yadda ake samun masu taɓin hankali a tsakanin bakin haure sakamakon ta'ammuli da miyagun kwayoyi da kuma damuwa, ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa suka ziyarci sansanonin bakin haure da ke garin Agadez domin wayar musu da kai don su baiwa lafiyar kwakwalwa muhimmanci domin su tsira daga taɓin hankali. Zainab Garba, jami'a a ƙungiyar likitoci ta duniya, cewa da Medecins Sans Frontieres.
Jama'a waye musu kai bisa kan amfanin lafiyar kwakwalwa ko ne jama'a, saboda lafiya baka cika sai da lafiyar kwakwalwa. Mun isa ga wasu mutane wanda suna da wata ɗan matsala isa zuwa gidan likita domin su samu magani. Sune waɗannan mutanen wanda suke cikin wasu gidaje da ake kira da su geto gidaje ne wanda suke a boye wanda yawanci bakin haure suna shigowa kamin su ci gaba ko su tafiyar su zuwa kasar su. Sakon da muka kai gare su shine cewa ita wannan lafiyar kwakwalwa wani abu ne wanda ya kamata kowa ya rika idan yana da shi.
Masana dai na ganin babban abin da hukumomi za su yi shine su ƙara ƙaimi wajen yaki da safarin miyagun kwayoyi da ke zama hummul haba'isin wannan matsalar a tsakanin al'umma. Hamid Mahmud, Murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Niger.
Akai da Hamid Mahmud. To gwamnatin jihar Niger da ke arewa maso yammacin Najeriya ta ba da umarnin dakatar da dukkan ayyukan haƙar ma'adinai a faɗin jihar. Hakan ko ya biyo ne bayan shirin da gwamnatin take yi na tantance dukkan masu aikin na haƙo ma'adinai tare da manufar magance ayyukan ta'addanci da ake alakantawa da harkar da haƙar ma'adinan da kuma samarwa jihar kuɗaɗen shiga. Wakilin mu Amina Mustafa Nasiru Batsari na ɗauke da rahoto na musamman kan wannan batu.
Najeriya dai akwai tarin albarkatun ƙarƙashin ƙasa da hukumomin ƙasar ba sa samun cin gajiyarsu saboda wasu dalilai a ciki har da rashin ɗaukar matakai da suka dace. A nan jihar Niger dai gwamnatin jihar ce ta saka dokar ta ɓaci na haramta aikin haƙar ma'adanan ba akan ka'ida ba ko baya ga asarar kuɗaɗen shiga da gwamnatin jihar Niger ta ce tana tafkawa. A gefe guda kuma ana alakanta rashin tsaro da ya addabi wasu yankuna na jihar Niger da aikin haƙar ma'adanan ba akan ka'ida ba. Alhaji Garba Sabo Yahaya shine kwamishinan ma'aikatar kula da harkokin ma'adanai a jihar Niger. Ya ce gwamnan jihar ne da kansa ya bada umarnin dakatar da aikin haƙar ma'adanan har sai an kammala tantance su.
Maganan da gwamnan ya bamu umarni wani kowa duk inda ake haƙan zinari wanda yake bin ka'ida da su ma masu license din ko ba gane ba dole mu bincika mu ga wake da license na ainihi because bai yiwu a ce kana nan cikin state wani yazo daga wuri yana mining baka san ma inda yake ba baka san ko shi waye ba so muna son zamu bude musu register ana so da ta mu samu comprehensive list nasu to abinda aka ce dai mining ne ko ba gane ba ai doka bata abin nan ba wannan doka an ce an dakatar ko ba gane ba an ce an tsayar bane so idan aka yi lokacin gwamnati neman revenue because gwamnati yana sanya mutane hanyoyi yana sanya mutane asibiti da mai gai ga sunan dai ko ina da ko ina
wannan mataki dai ya shafi dubban jama'a da suka dogara da wannan sana'a domin neman abinci. To amma kuma kungiyar masu haƙar ma'adanan a jihar Niger ta goyi bayan matakin gwamnatin jihar Niger domin kuwa ta ce su ma suna buƙatar yin gyara akan lamarin. Muhammad SD Mambo shine shugaban kungiyar masu haƙar ma'adanan a jihar Niger.
Sanarwar da gwamnati ta bayar abinda zamu ce abu ne mai kyau a yanayin kuduran da ta dauko na cewar a zo ta yi profiling nata. Duk wanda ke da lasin nashi yana da takardar shi ko da lasin ne ko kuma cooperatives kamar a yayin da federal government ta umurta waɗanda make illegal su forming into cooperatives su zo su register su samu certificate daga state sannan kuma su je federal government su register samu certificate na cooperative na federal government su ci gaba da ayyukan su. Ni na jagoranci state esco na da local government executive ɗina gaba ɗaya sun je nan state ministry of solid mineral resources mun kai takardunmu da membobinmu gaba ɗaya don a tabbatar da cewa an yi profiling namu saboda dalilan da suka bamu saboda irin abubuwan da ke faruwa especially a ƙasar nan namu jihar Niger.
Kun yarda akwai alaƙar haƙar ma'adanai da matsalar rashin tsaro din nan?
Ni ban yarda da shi ba ko Ms. Kala Zarat. Yana da kyau din jami'an tsaro da jami'an gwamnati su sani waye ke aiki nan waye bai aiki nan kuma wannan haƙƙi ya rata ya ga gwamnatin tarayya zuwa ga gwamnatin Niger. Gwamnatin tarayya inda sanza ita ke bada takardun nan da lasisi da izini to saboda haka idan state tana buƙatar wasu takardu na tantancewa to tunda federal government ke bada lasisi da waɗannan abubuwa to tana iya rubuta ma federal government ba ta takardun nan da sauransu sabata sannan ta tantance. Idan kuma ta ga kamar yanzu yanda ta dauko za ta yi din ne mu masu son zaman lafiya ne kuma mu masu kaunan jihar nan ne babu da wani jiha da ya wuce nan ba.
To Alhaji Dallami sarkin daji shine shugaban kamfanin ma'adanai na Awalawa ya ce tabbas akwai ɓata gari a harkar haƙar ma'adanan a jihar Niger. A saboda haka akwai buƙatar ɗaukar mataki sosai.
Gwamnatin Niger ta yi daidai saboda wannan abin da suke yi masu illegal bai dace ba ko kaɗan saboda za su je abin ma worst part ɗin masu illegal ɗin yanzu sai su je suna ta ba da abin ga su je su karsa nan su karsa can sannan sai su rika kiran mutanen kasan waje cewa su zo ko takardan biredi ba su da shi saboda haka sun ciki Niger ba ka'ida ba komai
to amma wasu na ganin kamar kamata ya abi abun a hankali saboda yanzu za a samu dubban marasa aikin yi a sakamakon wannan mataki da ita gwamnati ta dauka
ya dubban marasa aikin yi suke abinda suke kawo muna ma barayi tunda yawanci sai su dogara da illegal mining su ce wai su yan aikin ma'adini ne suna bandits
na'am kenan kai ka yadda cewa akwai bugana alakanta wannan al'amari da rashin tsaro kenan
kwarai da gaske ni nan tabbatacce ne shahidi ne ina aiki a dusai akwai kwanzo-kwanzo lokacin da nake da site a can akwai su yan bandits din nan za a ga mutum yana yawo da bindiga AK-47 tsirara tun lokacin shekara fiye da goma ai na ji gwamna shi ya yi magana cewa lalle saboda yawan ma'adanai shi yasa bandits suke shigowa gaskiya ne tun da shanu sun kare da sauransu sun ga inda arziki suke to an shi dama yawancin su dama barayi ne
akan matsalar shigowar yan kasar waje domin aikin haƙar ma'adanan ba akan ka'ida ba kuwa honorable SD Mambo ya ce gwamnatin Najeriya ne ya kamata ta dauki mataki mai tsauri
babban matsalan da ke faruwa shine mu a matsayin mu matsala daga gwamnatin tarayya saboda aikin ma'adanai yana karkashin ta kuma ita karan kanta a kowane jiha tana da wanda ake cewa federal mines officer wannan shine kaman wakili na minister a federal secretary wato duk wanda zai zo ya haƙa ma'adanai tunda suke bada takardun nan suke bada izini suke bada commencement letter da komai wanda duk zai zo ya yi haƙa ma'adanai a jihar kowane jiha ne sai ya san da su sai sun ba su takarda ya je fara to idan ko mutum bai da takardu sai ya kamata su sani in yana da takardu sai ya kamata su sani yawanci issue da ke faruwa da za su ga fararen fatan nan na zuwa da sauransu wasu partnership ne saboda babu equipment waɗanda yake local license owners za su iya amfani da su wajen cimma buri to yawanci sukan je into partnership da waɗannan mutane su kawo equipment saboda a rinka cin gajiyan wannan abubuwa
ko a kwanakin baya ma gwamnatin jihar Kwara ta cafke wasu 'yan kasar China suna haƙar ma'adanan ba a kan ƙa'ida ba a yankin Fatigi. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, to kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci ya yi da za mu kawo muku labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Musamman labarin wasannin mu na wannan ranar ta yau da jamhuriyar Niger inda kungiyoyin kwallon kafa na babban birnin Yamai da ke buga a rukuni na farko ko Super League da football ta kasar suka soma wata kwamfala ta motsa ƴan wasar su domin kimtsa su shiga kakar kwallon kafa ta bana ta kasar kuma an soma wannan kwamfalar ne da zumunta Athletic Club ta babban birnin Yamai inda ta shaka shi banza da biyu hannu AS Douan ta Yamai Olympic Football Club ta wa AS Fan ta sojoji ɗaya da nema a dai ranar 27 ga wannan wata na Oktoba ne ya kamata a soma karawa a wasannin Super League Professional na kwallon kafa na wannan kasar na shekara 2023-2024 a kasar ta Niger abinda ake ganin yana da wuya saboda halin da kasar take ciki halin yanzu da ke nasaba da juyin mulki da sojoji suka yi a Niger a watan Yuli da ya gabata duk da jamhuriyar ta Niger hukumar kwallon kafa ta kasar cewa da Fenifoot ta ba da sanarwar kawo ƙarshen yarjejeniya da mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar ta daya cewa da Mena National cewa da dan kasar Faransa da Belgium Jean-Michel Cavalli a dai 30 ga watan Satumba ne da ya gabata kontragin shekaru 3 na mai horar da Mena National ta jamhuriyar Niger Jean-Michel Cavalli ya zo ƙarshe kuma bangarorin guda biyu suka amince da cewa ba za su ƙara tsawaita shi ba a tsawon shekaru 3 yana jagorancin yan wasan kwallon kafa na Mena na Niger Jean-Michel Cavalli ya kasa kan Niger a wasannin nahiyar Afrika na kwallon kafa na CAF ko kuma CAF da zai wakana a kasar Ivory Coast ko Cote d'Ivoire to ne dai hukumar kwallon kafa ta kasar ta jamhuriyar Niger Fenifoot ta bada sanarwar cewa Zakariya Wone zai maye gurbin sa duk dai a sha'anin wasannin kwallon kafa a wannan karo a nahiyar Turai inda a yau talata ne hukumar kwallon kafa ta Turai UEFA Union European de Football ta bada sunayen kasashen da za su karbi bakuncin wasannin Turai na kullun kafa na shekara ta 2028 da na 2032 wasannin za su wakana a tarayyar Britania da hada Ingila da Ireland a shekara ta 2028 inda wasan zai wakana a filaye guda 10 na kullun kafa wasannin kullun kafa na hiyar Turai ko na shekara ta 2032 za su wakana a Turkiya da Italia da suka gama karfin su a baya-bayan nan domin samun damar shirya waɗannan wasannin na kwambalar kullun kafa na hiyar Turai na shekara ta 2032 a wasannin duniya na kwallon zare ruga da ke wakana a kasar Faransa za a soma wasannin quarter final ne a ranar 14 ga watan da muke ciki inda Pays de Galles ko Wales za ta kara da Argentina sai kuma Ireland za ta kara da New Zealand Haruna Mammana bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Tuma da lama saurare kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waka gaida Abdulrahman na Asada da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takeice
A yau talata ne Isra'ila ta ce sojojinta sun kai hari cikin dare kan ɗaruruwan wurare a zirin Gaza sau'i bayan da Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ce yanzu dakarun ƙasar suka sa kafa a gamsawar da suke yi da mayakan Hamas Mai magana da yawan sojin Richard Hatch ya ce an gano gawawwakin mayakan Hamas 1,500 a yankin Isra'ila bayan kutsen da suka yi a ranar Asabar sannan kuma babu wani mayakin Hamas da ya tsallaka cikin Isra'ila tun bayan ranar Litinin A yanda rikici tsakanin Isra'ila da Hamas ya haifar da shakku kan abin da zai kasance na kokarin da Isra'ila ke yi na kulle dangantaka da Saudi Arabia da sauran kasashen musulmi a duniya masu tsokaci na ganin tashin hankalin zai yi tasiri matuƙa wajen tsuke bakin maharar da ake a bainar jama'a a Pakistan game da ko za a amince da kasancewar Isra'ila a matsayin ƙasa Pakistan dai ba ta da wata alaka diplomasiya da Isra'ila kuma ba ta amince da Isra'ila zama ƙasa mai iko ba har sai an kafa kasar Palestino wani sharadi da kasashen musulmi da dama a duniya suka yi tsaye akai A yau talata ne shugaban kasar Liberia George Weah ya bayyana sake neman tsayawa takarar shugabancin kasar da fatar kokarin shinar gina hanyoyi da asibitoci da samar da wutar lantarki a karin wurare zai samar mishi da karin kuɗi duk da halin tsananin tattalin arziki da kasar ke ciki
Tuma saurare da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Fiona Nandudu da ta shirya ta kuma bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Jumbe Hamza. Ni Murtala Faruk sanin nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam.